robust systems in place to investigate and to take sanctions. And this is resolved. So on our side, there is a full commitment to do that.
Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakkun labarai mai karantawa Grace Alheri Abdu, sai ku yi mana afuwa domin muna fuskantar tangarɗar injin. Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu akan kudirin kasafin kuɗi da 'yan majalisa daga jam'iyyun ƙasar suka amince da shi, wanda ya kawo ƙarshen takaitaccen rufe ma'aikatan gwamnati da aka yi tare da ƙarin biliyoyin daloli domin a gudanar da ayyukan cikin gida da na jin ƙai da kuma na sojoji. Shugaba Trump ya sa hannu akan kudirin ba tare da bukin ba, bayan samun amincewar majalisar dokoki ta ƙarshe da safiyar jiya Juma'a. Jami'an fada White House sun ce rashin yin ɗan ƙwarya-ƙwaryen bukin rattaba hannu akan wannan kasafin kuɗi manuniya ce cewa shugaba Trump bai ji daɗin ƙarin da aka yi a kasafin kuɗin a ƙurarren lokaci ba, wanda zai ƙara faɗin wage gingibin kasafin kuɗi da Amurka ke fama da shi a halin yanzu. Da sanyin safiyar jiya Juma'a, 'yan majalisar wakilai suka kada kuri'a, inda 240 suka amince da kasafin, yayin da 186 suka nuna kin amincewa. Tun farko 'yan majalisar dattawa sun amince da kuri'a 71 akan kuri'u masu adawa 27. 'Yan jam'iyyun Republican da na Democrat duka sun yaba matsaya da aka cimma akan wannan kasafin kuɗin. Shugaban Amurka Donald Trump ya hana fitar da kasidar da 'yan jam'iyyar Democrat suka rubuta da ta bambanta da bayanan kasidar da jam'iyyar Republican ta rubuta, tana zargin hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI da yin ba daidai ba a binciken da take gudanarwa da ya shafi katsalandan da ake zargin Rashi da yi a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016. A cikin wasiƙar da aka fitar jiya Juma'a, mashawarcin fada White House John McGahn ya ce Trump ya shaida ya tsaida shawarar cewa ba zai ba da izinin fitar da kasidar da jam'iyyar Democrat ba, sabili da takardar ta kunshi bayanan sirri da dama, musamman ma waɗansu sassa da bai kamata a fitar da su a bainin jama'a ba. A cikin wasiƙar da aka rubuta ga shugaban kwamitin tattara bayanai na majalisa David Nunes, an buƙaci yin gyara a kasidar kafin a fitar da ita. Makon da ya gabata, shugaba Trump ya ba da izinin fitar da irin wannan kasidar da jam'iyyar Republican ta rubuta, inda ta yi zargin hukumar FBI da karɓar takardar sammaci ba bisa ƙa'ida ba, ta sawa Carter Page ido, wani tsohon mai ba ofishin yaƙin neman zaben shugaba Trump shawarwari, inda ake bincike kan dangantakarsa da Rasha. A halin da ake ciki kuma, fadar White House ta tabbatar jiya da yamma cewa wani ma'aikacinta na biya ajiye aiki bisa zarginsa da cin zarafi a cikin gida. Kakakin fadar White House, Rasha, ya ce mai rubuta jawabai David Soreson ya yi murabus jiya Juma'a, kwanaki biyu da suka shige, wani babban ma'aikacin fada White House Rob Porter ya sauka daga mukaminsa bayan da tsofaffin matansa suka yi zargin cewa ya ci zarafinsu. Soreson ya musanta zargin, wanda jaridar Post ta fara bugawa jiya. Tsohuwar matarsa ta shaida wa jaridar cewa ya rika tada mata da hankali da kuma gallaza mata a lokacin da suka yi auren da basu jima ba suka rabu. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar wasan ƙwallon gora ta ƙanƙara ta haɗin gwiwa da Koriya ta Arewa da ta Kudu na daga cikin waɗanda za su fafata a gasar wasan Olympic ta Hunturu da ake fafatawa ƙasar Koriya ta Kudu a yau, yayin da ayyukan diplomasiya kuma suka mamaye buɗe wannan gasa. An buɗe gasar ta shekara ta 2018 ne jiya Juma'a da faretin 'yan wasa da suka haɗa da 'yan wasan Koriya ta Arewa da ta Kudu, waɗanda suka yi maci tare a bayan tutar haɗin kan Koriyawan mai launin rawaya da fari. Ana kyautata zaton shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in zai ci abincin rana da wakilan Koriya ta Arewa da suka hada da Kim Yo-jong, kanwar shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Kim Yo-jong ita ce ta farko a zuriyar da ta dade tana mulkar Koriya ta Arewa, wadda ta ziyarci Koriya ta Kudu tun bayan yakin Koriya wanda aka gwabza tsakanin shekara ta 1950 zuwa 1953. Wani lauyan kasar Kenya da aka tasa kiyasa zuwa Canada farkon makon nan bisa zargin cin amanar kasa yana kalubalanta kurarsa daga kasar da kotu ta yi. Yana kuma neman a bashi izinin komawa kasar ta Afrika yayin da yake jaddada cewa halattaccen shugaban kasar wato shine madugun adawa Raila Odinga ba shugaba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Jama'a sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu hikimar magana suka ce shi yake kawo rabon wani
mai zaman zargin Allah malamai ya bai Allah mu fara da sunan Allah madogara Madalla para tenendo una musa uzmano sunta
To jama'a barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na Abar ya huce a wannan safiya ta Asabar tare nake da gogan naku. Assalamu alaikum Malam Ibo.
Amin wa alaikum salam Usmanu. Ya sanyin nan?
Wallahi akwai shi sai a hankali.
Gaskiya sai a hankali wannan sanyi.
Wallahi.
Abin ya ki tafiya ya zauna ya mana zaman daram.
Yayi gaba yayi baya ni abin da yafi ban tsoro ma wannan in aka yi dan ruwa-ruwan nan sai zo ya zama kankara kaga ana zamewa. Dole
na samu a kan titi ba
wallahi do sai ka ji kai zaman yan bori dubar
gaskiya ne wallahi
dole na nemo ta amma na nemo irin takalmin nan marar san me rashin santsi ta kasa din nan wanda suke ce dan nan slippery
boot kenan
boot din nan da kasan shi kurzu
eh
yan ba haka ba maza za su sha wuya
gaskiya ne
eh dai to malai wannan wakar da naji lambala ne ko lambola
lambala wali ba
eh to ya take kuma
sarkin wakar kasar Tangali ba
oh Tangali
yana nan yana waka sosai wallahi
oh yana da rai ma
yana nan da ransa
ah to sarkin wakar Tangali
yana nan da ransa ma da nan gaba zaka ji akwai wata waka wanda yayi ma Talban Gombe wato gwamnatin Gombe na yanzu kenan
dan Gombo
tabbatar da cewa dai har yanzu
eh tunda inda har yawa dan Gombo to yana nan kenan eh a inda yawa dan Gombo lalle yana nan yana waka kenan
ya
gare shi to Allah zamu dace to barka ka fara mika gaishe-gaishen ne ko mika
to barin fara to da yake na fito da su
Usmanu yawa bismillah
dan bin gaisuwar filan Abar ya huce zuwa ga masu sauraron mu Shaibu mai blouse kofar Gabas Faki tare da Isun Hundila Faki sai sarkin Faki Alhaji Jafaru Aliyu muna mika dan bin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu wato Hajiya Asabi Alhaji Haruna Bibiwa Tarmasuwa da Hajiya Sumaye da Hajiya Gogo Jumata Alhaji Arado da Rumfa a Ashaka sai wannan gaisuwar kuma zuwa ga mai sauraron mu Umar Bello Modibbo Wuro Biriji karamar hukumar Akko a jihar Gombe wanda wani bafulatani ne wanda ya yi kuma da wani labari na Ari dan
oh yanzu haka akwai shi a ƙasa yana nan a ƙasa ke
daga ka karanta labarin ka san cewa ba Fulatani ne dan mun gaisuwa zuwa ga Sade Sa'idu Daura sai gaisuwa zuwa ga mai sauraron mai nasarawa Funtuwa sai gaisuwar Yusuf wato Garba Dauda bin Afan unguwar Jaji a Potiskum tare da wato Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar nan ta murya jama'a jihar Katsina sai din bin gaisuwa zuwa ga Abba Sa'ad Mahuta da fatan kuna nan lafiya ga din bin gaisuwa nan zuwa ga iyalan Malam Muhammad Inuwa Sa'id Maina Maji da kuma iyalan marigayi Alhaji Adamu Abdullahi Bishi waɗanda a jiya Juma'a suka yi auren ƴaƴansu Kabiru Muhammad Inuwa wanda aka fi sani da Kabiru da Hawwa Adamu Abdullahi wanda aka fi sani da sunan mai jidda Allah Ubangiji ya sanya alheri
amin
ga wata gaisuwa nan da fata alheri da kuma taya murna zuwa ga wato CP controller na prison kenan Gimba Mano Dumbulwa wanda aka masa karin girma daga mukaminsa na DCP zuwa CP kimanin makonni biyu da suka shige Allah Ubangiji ya taya shi riko muna nika dimbin gaisuwa kuma zuwa ga yan kungiyar murya talaka wadanda suke gudanar da babban taron su a Kwantagora da fatan Allah ya sa ayi taro ga malafiya
amin amin
Usmanu gare ka
to ni ma zan fara ne da sakon taya murna na aure da za a daura wa abokiyar aiki Safinatu Sada So Dangi wanda
Safinatu
Amarya yawa za a yi
amma mun sani da yau da waka Amarya muka shi ba
jine za mu yi mata na bangajiya
amma ban mu makara ba
ma mata na bangajiya Allah ya kai mu wanda za a daura shi ranar 16 ga watan nan na Fabrairu kenan ruradan Juma'a mai zuwa ko
ranar Juma'a mai zuwa
yawa in Allah ya kai mu za a daura da karfe 3 na rana a Hambalu Hall a unguwar Alkali a jihar Katsina sai mu ce Allah ba da zaman lafiya
amin sun ma mutukara ba
eh takalmin kaza To wale irasa na akwai sakon ta'aziya da nake son mu yi amfani da wannan dama mu mika na wani shahararren dan jarida Mahmud Baba Ahmad wanda Allah ya yi rasuwa jiya wanda kuma tsohon dan jarida ne sananne a kasashen mu musamman na Hausa
musamman duk wani da Bahaushe
ya san Baba Ahmad gaskiya ne ya ba da gudunmuwa sosai tun daga sai INTA ne FRC ne ayyukan shi har inda ya bari kafin barin shi duniya a Liberty Radio ne yake aikin sa. To sai mu ce
Allah ya jikansa
kanshi da rahama.
Amin sun mama Allah ya sa ya huta kuma Allah ya bada
hakuri. Wurin shekara 74 ya rasu yana wurin shekara 74 ne yanzu haka sai mu ce Allah ya gafarta masa.
Amin.
Yawwa sannan akwai kuma wata gaisuwar ta'aziyya din ta Alhaji Yusuf Buratai baban hafsan sojin Najeriya wanda shi ma Allah ya masa rasuwa wanda shi ma tsohon soja ne yana cikin ƴan mazanje da suka yakin duniya na biyu sai mu ce
Allah
ya gafarta masa.
Allah ya ji kansa. Amin.
Amin amin. To yanzu malam idan zan shiga gaishe-gaishen inda zan fara da malam Musa mai wanki da guga a can Lokoto Road a Kaduna da kuma Hajiya Jummai Bugaje mai sauraron mu ce sosai sai malam Duro na Karan Jaba ka san akwai gadar Jaba to kullun sai yana ce gara gara to Karan Jaba da kuma matarsa Kadi sai mu ce muna musu gaisuwar fatan alheri Allah ya sa an waye gari lafiya sai kuma mu lulluka mu shiga shafin mu na majalisar Facebook ta Abare ya huce inda sakon gaisuwar fatan alheri zai je zuwa ga Usman Muhammad Maiduguri da Adamu Gosho da kuma Muktar Kumasi sai Ahmed Bello da Naziru Agama sai kuma Tijjani E Musa gaisuwar fatan alheri na Abare ya huce zuwa ga Muhammad Sani Jalam da kuma Salis Jibril Musa sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga Man Bello da kuma Abubakar Egiwa gaisuwar fatan alheri na Abare ya huce zuwa ga Asma Usani Muhammad da Muhammad bin Umar da kuma Usama Muhammad da Hassan Isa Talba sai Isa Musa Garko da kuma Awwal Gombe da baban gida Biji sai ƴan warkoki guda biyu dake hannuna na ƙarshe akwai gaisuwar fatan alheri na Abare ya huce zuwa ga Ubali Mu'azu Hadeja da Abdullahi Muhammad sai Akibun Kwankwasiya da kuma Hajiya Aisha Maman Siddiq sai Usman Muhammad Usman da Umar Bello daga ƙarshe gaisuwar fatan alheri na Abare ya huce zuwa ga Bala Baba Sambo da Nuruddin Yahaya Lasanawa da Shekarau Salisu da Nura Musa Inda da Inuwa Muhammad da kuma Nabila Muhammad Inuwa sai in ce su ne da suka kammala a hannuna yanzu Malam Iro sai in ce dan latsa mana ɗaya mu yi
to
duba ka hangalin matar haure ya dago saboda karowe duba ka hangalin matar haure ya dago saboda karowe duba ka hangalin matar haure ya dago saboda karowe duba ka hangalin matar haure ya dago saboda karowe duba ka hangalin matar haure ya dago saboda karowe duba ka hangalin matar haure duba ka hangalin matar haure ya dago saboda karowe duba ka hangalin matar haure ya dago saboda karowe duba ka hangalin matar haure ya dago saboda karowe karowe tunduka samare sanwe we da kwaya 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 look at somebody, somewhere in a choir. Caru is a look at somebody, somewhere in a choir. Caru is a look at somebody, somewhere in a choir.
To Malam Iro kai ba ka ce yana ci gaba da waka.
Eh, yana nan yana ci gaba da waka. Malaba.
Eh, bambala gaskiya waka ta yi dadi sosai kan sai wuce to Allah ƙara lafiya da basira.
Akwai wannan labari da nace maka karanta dai ka san Mufulati ne. Wai yana so dai ya ce dai labarin ya shafi dan Kanuri ne wato barbari.
Sai ya rama.
Eh, wato sai ya rama to amma ka karanta shi ma kana iya rama
akan shi. To ji ba ya dawo kan mutum kenan.
Eh, ka san cewa dan uwa ne.
Eh, dangi. To ina jin ka.
Yawa, to kamar yadda nace wannan labarin Umar Bello Modibo Wuri Biriji a karamar hukumar Akko a jihar Gombe ya aika da ta yi labari ne na babarbari mai suna Ari wanda ya je kasuwar Fulani da niyyar yin damfara. Shi dai Ari bayan da ya isa kasuwa sai bai tsaya ko ina ba sai ga gaban masu sai da kura da nono. Zuwan sa ke da wuya sai ya sa aka masa damu aka bashi ya ca. Ka je wai yace wai zai rubuta ya sha ne sai ce ya ca.
Eh ya ca a to an samu wani abun
nan. Eh yace to daga nan kawai sai kijingida da bishiyar da ya zauna karkashin ta kawai sai bacci mai nauyi ya dauke shi. Gashi akwai masu irin sana'ar sa ta sani da damfara a cikin kasuwar. Yana bacci sai wani dan sane ya sar ya caje dan kudin da ke jikin sa kaf ya dauke su.
Ayyo Allah.
Baban shi ko sisin kwabo ba.
Ayyo Allah.
Shi kuma arbe tashi ba sai da yamma ta yi. Lokacin da tashi ma kasuwa ta fara watsewa. Ya sanya hannu aljihu ya ji babu ko sisin kwabo. Da dai ya tabbatar an masa sane ne sai ce bari dai ma kawai ya maida kansa kamar mahaukaci. Watakila za a taimaka a sanya shi a mota zuwa ya koma
garinsu.
Eh, shikenan kawai sai ya fara ihu yana zage-zage da jefe-jefe a cikin kasuwa.
Kasuwa,
a kasuwar akwai irin masu ba da maganin mahaukata din
nan. Allah.
Ya sa aka damko shi, aka daure shi, aka kai shi gidan mahaukata. Aka fara yi masa magani da aka hure yaji a hanci sai ce Ari ne fa baka gane ni ba ko nazo sata shine kuka kama ni wai na hauka shi
wai ba gane ni ba hanci ya dauda hankali
sai Ari ne fa baka gane ni
dama abin da zai ce baka ce ka san a maganin hauka har da tsabga to sai kuma naji an ce shi yaji ya ma ya gama tsabga shi na shi
subhana
awai yaji anji ya sha yaji ai kaga ko dole ce Ari ne
to
amma kuma Hausar da yake fita bakin ka anya ba dangi ne wannan abu ba
ai kai ma daga ji ka sani
anya ya juya mu ina ga kai
kanu yace dan ka janta ya hauka shi
ya hauka shi gaskiya
akwai
ai tambaya
akwai wani labarin ma wani dan gajeren labari
yau ba ni ba baka dan gajere
wani mai saurare rubuta mana yace wani dattijo ne zai tsallaka titi sai ya nutsu sosai tukunna ya duba kowane bangare bai ga mota ba to amma duk da haka dai ya duba bai ga motan ba baya yadda ya tambayi jama'a da ke kusa da wurin ke bayan Allah ku leka min kan titin nan babu motar da take zuwa ko
da gaskiya shi
yawa ya tambaya aka ce masa baba ai tun ɗaza babu mota ya ce musu ai gara daina tambaya da kyau dan an ce ba a ganin motar ajali
kuma da haka ne da Hassan ta tambaye shi kuma shi ta tambaya wallahi gaskiya ne sai dai kaji karau ta ha daga ina ta fito
ba ganin motar ajali sai ya shiga kawai ya ji ta dauki
sai dai ta soke shi a tashacca
wallahi ta
Allah ya sa mu cika da iwani
amin
shi wannan dan guntun labari dai zan rufe maka da shi shi wannan irin malalatan magidantan nan ne masu ce fa ne ladan a zai ke ban labari na cinin na ta dariya wai su shi bai ce fa ne sai matar shi take yi sai ta yi a kullu yazo gida ya ce abinci ta yi shi lafiya lau da dadi shine sai ya zauna ya kwasa to ran nan kawai ta yi abinci dai ashe tana nan tana ta kwafar shi tana kallon shi sai ce kai ai matata ai bala'in sanki nake da na ci abincin nan kin irin wannan girki kawai in ji dadi ya kama ni in ji na sanki ta ce musamman ma in na dafa da kuɗi na ba ka baka taba cin abinci ka bani 10,000 nake binka ne loma ta koma sai bai da lomar ta ji hakiwa waye gama 10,000 ake bin shi shine kai ta gane to musamman ma in ni na dafa da kuɗi na bana dole ka ji kana zo
na to ya ji dada abinci saboda ta sai da ta cika ta yi mai dadi
sai da ta cika ta yi mai dadi wani waye yana ƙara santa ka ji dadin mu eh to an ki wayar ta gane
shine yayi
wala ira bari haka ka sake bari mu sarara daga cikin wannan
Madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya
a wangu jeren kankon na kalan da ziyar gumme ka kauna kalare kuma farace farace babu Salama da faro jiyar gombe